Jama'a masu sauraron mu yanzu haka ina tsohuwar kasuwar Jimeta wadda kasuwa ce da dadda kuma mai dumbin tarihi a nan jihar Adamawa ita ce kasuwa ta farko wadda aka fara bude ta a jihar gaba daya tun zamanin Gongola wadda bata da nisa tsakaninta da fadar jiha musamman ma ofishin gwamnatin jihar tsakanin su ba zai wuce kilomita 1 zuwa 1.5 ba na shigo lan yan Bulawus kuma na samu mutane suna ta hada amma bari mu fara tambayan wani mai shago a wannan kasuwa wanda yake sana'ar sai da kayan Bulawus malam barka da
yawa kade
to malam ko menene sunanka
sunana Alhaji Ibrahim Ibrahima mai Bulawus a tsohuwar kasuwar Jimeta
to Alhaji Ibrahim Ibrahima tsawon shekara nawa kai kana wannan sana'a
eh hakika na dan jima nan wajen ina dan wannan sana'a ya kai kaman shekara 20 haka ina wajen eh
yanzu gashi an gama azumi cikin koshin lafiya kuma sallar ma mun bata baya yanzu haka yaya kuma yanayin farashin kayayyakin
eh to bana kan gaskiya alhamdulillah ba abin da zamu ce sai dai mu gode wa Allah Ubangiji dai kashe dai daga farko mun dan samu tsadan kuma da azumi yazo sai muka dan samu sauki kuma mun dan sayar wani da tsada wani kuma da sauki yanayin da muke samu ne dai wani ka dan samu 100 wani ka dan samu 200 wani 50 yawa shine kai
Malam Ibrahim yanzu ga wannan gele misali na ganta ga ta ruwar daurawa ce kuma sunanta menene
kashka kashka
ko sunanta kenan kashka to ga sunan da gelelluka da kuma kayayyaki yanzu mu dauka wannan kashka din kamar nawa take
eh kashka nan dai gaskiya muna sayar da shi 2500 babba karami muna sayar da shi 1500 akwai kuma kuskus muna sayar da shi 1500 babban sa kuma 3000 million din sa 1800 haka muke sayarwa
to kuma al'umma suna sayan shi sosai kamar yadda nake gani ana ta hada hada
eh hakika suna sayan sa dan mun kawo shi da yawa kuma kaga ikon Allah gashi da wanda ya rage kenan mun kawo shi da yawa ya kuma kare gaskiya
wannan kayayyaki naku an fi sayan sa gabanin sallah yanzu ko ya kasuwa take gudana
a yanzu ma ba lafi dan yara da sun dan an sayawa yara yanzu kuma manya ne suke zuwa su daki ke dan siya su ma saboda tafiya a unguwa haka kamar gele da takalmi suna dan zuwa su siya mata haka ba lafi
to Ibrahim shi kuma kayayyakin yara da nake gani gashi da takalma ga kuma tulare gashi ma dai kayayyaki dai gashi shi ma ana samu ana siya
a ana siya gaskiya kamar yanzu an yi mutum aihuwa zai zo hada kayan aihuwa kuma ga irin riga mai wuta-wutan nan ma gaskiya ana dan siya shi ma da dan farashi kuma ba tsada sosai dan bai wuce 2500 ba haka muke siyarwa
masu sauraron mu muna da dabarin layin yan Bulawus sai ko muka je layin masu hatsi kuma wani abun burgewa wannan tsohon kasuwa shine tsakanin masu hatsin da masu sayar da gari da kuma masu injin surfin suna kusa yanzu dai ina dab da waɗannan yanki musamman masu sayar da gari da kuma masu injin surfin ga can wata bura Allah ma tana tsaye malama ina gajiya
na yinin ku
lafiya kike
kalauya gida aiki
a lafiya kalauya kokari
kalau an sha ruwa lafiya
a lafiya kalau ba
to Allah mai mai ta mana
to madalla ko menene sunanki
ni ce mai suna Ayuba Joy Sale daga tsohuwar kasuwa Jimeta Yola
to menene kike sayarwa a wannan tsohuwar kasuwa
to ina sayar da garin masara dai da garin maiwa markaden gida da kuma garin alabo
to waɗannan musamman ga wani gari nan na gashi mai dan haske mai dan laushi wani irin gari ne
wannan garin masara kenan
to shi kuma garin masara nawa kuke sayar da wannan mudu da nake gani
500
500 kake sayar da mudu guda to kafin ya zama gari misali ainihin tsabar sa buhu kuke saya ko kuma awana kuke
buhu muke saya
to kamar nawa kuke sayan buhu
20,000
sai ku zo kuma ku surfa ku nika sai ku ci gaba da sayarwa to shi kuma wannan garin kuma wani irin gari ne
wannan garin gurka
garin gurka shi kuma nawa kake sayar da shi
mudun sa 500
a shi din ma 500 Allah sarki to shi kuma nawa buhun sa
buhun sa 16,000
Allah sarki wato shi 16,000 wannan 20,000 amma kuma kundin su duka daya Allah sarki to ga wani abu mulmule mulmule nan kaman dutse menene
shi ce gurkan kenan
na'am okay wato shi wancan shine gurkan shi kuma wannan an riga an nika to shi kuma wancan nawa ake sayar da shi
1,000 kwano
shi ma yadda na ga shi kato kato na ana masa kwano kwano
eh
to kaman kwaya nawa ake sawa a kwanon
to ba ma kirgawa dai mun dai muna aunawa in ga ya cika sai a zuba leda
to ga kuma wani na amare shi wannan bai da haske yana da dan duhu garin me ne
wannan garin maiwa
to shi kuma kaman nawa kuke sayar da mudunsa
mudunsa 600
oh shi 600 ake sayar da mudunsa kuma ana siya
ana siya
to shi kuma nawa buhunsa
buhunsa 22,000 wancan masara ne amma muna jika shi yana kwana ruwa
kafin nan sai a
nika sai a zo a shanya in an wanke a shanya sai a nika shi yasa ya fi sauran haske
So shi kuma nawa ake saida mudun sa?
Kudin su daya 500.
To sannu malama, mun gode ko?
Yau na gode.
To masu sauraro da shike tun farko na gaya muku cewa a yau shirin kasuwa ya kai miki dole, muna gudanar da shi ne a nan jihar Adamawa, kuma wani da daddan kasuwa tsoho wanda ake kiransa tsohon kasuwa. Kasuwa ne mai tarihi, kuma kusan za a ce kasuwa shi ne na farko a jihar Adamawa tun zamanin Gongola. Muna layin nan na masu surfe da kuma masu saida ainihin wato gari. Ga wani bahala na same shi yana sana'arsa na surfa masara da kuma dawa. Bari mu ji shin ya yake gudanar da wannan sana'a nashi. Malam barka da.
Barka mai gida.
To ko mene ne sunan malamin?
Suna Dairu Musa.
Malam Dairu, wannan sana'a surfe na samu kake shine ainihin sana'anka?
Ita ce sana'a na.
To kamar shekara nawa ka dauka kana wannan sana'a?
Ya kai shekara 19.
Kana wannan sana'a?
Eh.
To yanzu ga gashi na gana surfa masara. Shi wannan masara da naga ake surfa shi kamar minti ne wake daukan ku gurin surfin?
A buhu ko kuma a yanayin yadda aka auna?
A buhu dai, yanzu wannan ba buhu bane? Wannan kuma na gani ba ga wani buhu ma nan. To shi wannan kamar minti nawa zai yi a cikin inji kamar yadda ake yanzu?
Baya wuce minti 7.
Baya wuce minti 7 ya surfu. To ga wani inji kuma na ganshi kamar da wando ne ko wani abu haka. Shi kuma na me?
Na nikale.
To shi kuma injin nikale wannan? Oh, wato shi ne yake fidda gari kenan. To yanzu misali kamar wancan dusa da yake fita, shi kuma ya ake yi da shi?
Ya sayarwa ake, ita ce ribar.
Na'am na'am. To yanzu kamar nawa kuke karba a buhu daya?
A inda surfe ne kyauta ne, nika ne ake biya.
Oh, wato shi surfe haka kyauta za a yi, amma za ku dauki dusa, shi kuma nika za a biya. To yanzu wannan sana'a naku kuna samun wani tallafi ne ga gwamnati?
A gaskiya tallafin bai da yawa ko akwai ma.
To yanzu menene bukatan ku ga gwamnati?
To mu dai bukatan mu, challenge namu da muke samu shine wutan NEPA.
Wutan lantarki?
Eh, ta azzala mana ayyawa.
To yanzu kamar nawa kuke biya a wata?
Gaskiya muna biya kudi yana kaiwa kusan 30,000.
To kuma mu dauka misali a watan nan kana aikin 30,000 din?
A to ana yi ne dai wani lokacin a samu, wani lokacin ba za a samu ba, saboda rashin wuta da ake samu na wani lokaci.
Yaya wani irin tallafi kake so gwamnati ta maka?
Gaskiya da gwamnati za ta tallafa mana bangaren wuta kawai, a yadda za a dan rage mana, yadda za mu huma mu rage wa masu zuwa nika, saboda abun ne ana tallafa wa juna ne, amma in an tsawwala dole mu mu tsawwala wa mai zuwa, saboda kudin nikan za mu tsawwala.
To madalla.
Na gode.
To madalla, masu sauraron mu, bayan bari na layin masu surfe da saida gari, mun zo kuma layin masu saida kayan miya kamar ga manja, ga man gyada, ga agushi, ga dai har da busheshen kubewa. Bari mu ji ita kuma bayar Allah sunanta, mu ji kuma yaya take gudanar da wannan sana'a. To malama sannu ko?
Yawwa, sannu da rana.
To ko menene sunanki?
Sunana Kuchele Anthony Sawa.
Kuma me kike sayarwa?
Ina sayar da su manja, man gyada, agushi, crayfish, busheshen kubewa, shinkafa, garin kwake, aya, har da su soya bean, duk ina sayarwa.
To a wani kasuwa kike sayar da wadannan abubuwa?
Ina tsohon kasuwa.
To yanzu ga aya na gani a hannunki, ko ba aya bane ne?
Aya ne.
To yanzu kamar amudun aya nawa kike sayar da shi?
700.
Shi kuma buhun ayan ba?
28,000.
Kai kuma ki sayar da mudu 700, kina samu riba?
Muna samuwa daidai.
Dan daidai gurgudu. Kuma ana zuwa saya?
Ana saya.
To yanzu ga shi nan, ga mai nan, wannan man gyada ne?
Manja ne.
To kamar shi man gyadan, manjan nan kuma nawa?
Jarka muna samu 21, wata rana 22.
To kuma kamar kwalba nawa a cikin jarka daya?
Eh, to in jarka ɗaya ya cika mai kyau za ka samu kwalba ko 35, 34. Za ka samu.
To ga agushi kuma nan na gani, ko ba agushi bane nan?
Agushi ne.
To shi kuma agushin yaya kuke sarrafa shi ne?
To ana nika shi ne a yi miya da shi. Miya hada shi da shuwaka, a sa crayfish, sa mishi stockfish, a sa nama, dan sa mar kifi a ciki.
Wannan kuma menene a kulle a kullen nan?
Akwai kuka, akwai kuma busheshen kubewa, akwai barkono.
To shi kuma kuka da busheshen kubewa nawa kuke sai da kulli?
Muna kulla shi naira 50. muna kulla shi mu sayar.
Jama'a masu sauraron mu, da kuma haka ne muka zo ga ƙarshen shirin kasuwa akan miki dole na wannan makon. Sai kuma makon gobe in mai duka ya kai mu. Lado Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.